kidan na amarya ne
Maryama
masu adalle shi
Maryama
masu adal sarka
Maryama
mai rama shi tsawon gashi
Maryama
masu fadin asali Maryama masu farin zabta
Maryama
farar mace alkyabban mata haka zance ya kare
Maryama
masu fushin Maryam ta ta muku kulli ta tsare
Maryama
Maryama amarya ce gumbali darman bebeji
Maryama
amarya girma ce
Maryama
kuma ango in girma ne
Maryama
da abu duk sun dace Amar sa'adan ango Amar ilimin boko Maryama tana da na addini
Maryama
ga ladabi Maryam dan ta rike kyakkyawan tsani
Maryama
ga fa amaryar Abdul Mumin ko fa sun dace
Maryama
ike ce fesle abi gumali domin kin dace
Maryama
idan Maryam ta fito matan gari yan kallo ne
Maryama
amar su farar saka gumali amsa daidai ne
Maryama
jakalau Maryam
Maryama
ga mali ya ga Maryam
Amarya
ya kuya angon ta far laya ga fa amarya da tunjan maliya masu kudi tari ga fa garman bebeji na maryamu mai karfin jari amarya amarya makin tarwata masu bagin buri ma'ana kin dau tuta kin aure mutum mai alkhairi nufin kin alkhairi ga aka neman sharri mu kalla amaryar nan mai da kyakkyawar yan nan amarya makin dace domin duka mata kin zarce ke ce fesle abi gumali yanzu amarya ce masu fushin maryam ta namun ya hasashe sun goce abdul ango maryam wanda take fada kuma kurma ce kidan auren sunna masoya sai murna makiya kuma mun gona yar manuni ta nuna murnar auren sunna jarman bebeji sai maliya sannu fadin ango kai ka cire tuta gumaryam dan gatan gogo ana ta haya gaga da zuwan ka inna tace ungo ana ribu gumaryam ciki maliya ne ya zamo ango indola bu ma murna yar manuni ya kai ta nuna abdul ga maryam ango da amarya sun zauna kidan yan burni ne kuma tara aure ne na masu gida na ne mabarki ne maryam ta sai mani kyakkyawar mota tace mani ga nera miliyan uku in je in huta nace hadiya maryam ta maliya masu farar fata tace mani ga wannan dan maliya kyauta na baka dan na sauka gidan maryam tace mani an shi mafarkin ka sai nace mata fesle edi ki mun uzuri sai na taka ni ne raran waga baban Safiya Dauda da Khalifa da Abdalla ka hutu ugon mama mawakin maryama da akwai maganar motar mu da maliya wannan na boye sai an yi bukin maryama ta maliya sannan an tare amarya fesle diya ta maliya hamshagi amar su farin yadi Allah ya ji kan Adam sanatan ke bu baban Maryama sanata Adam augi Allah goni kai mai rahama rashin sanata Adam ya sa mani tausan Maryama Allah ka ji kan abban Maryama goni kai mai rahama ga auren Maryama ga dubban al'umma ga iyayen Maryama da yayyen Maryama da kawayen Maryama ga baban Maryama hadiya ma Amina gidan kotu ga mai shari'a ta zuci hadiya Amina no buntu ango da amaryar nan kowa ya taba ku ba sai kotu abdul ga amaryama ya gunjin sir Aminatu mama amaryama da Amina mai kima muna ta rawar murna da gawayen maryama da auren maryama mu sai mama ango hadiya Amina ta kan daki maji Amina mama maliya bani kudin dinki nazo da murna abukin ga na abdul dan danki abdul ga maryam ango da amarya yayanki bukin ga akwai nasara sunan maman ango haji amina ne sunan maman maryam haji amina ne hadin gadin Allah ne duka nazazzu sun gane abdul ga maryam ango da amarya baiwa ne sunan yayar abdul fatima ga yayan maryam ga yayar maryam ma fatima kai yan baiwa ne kuma ga kanwar ango mai suna zainab kuma ga yayar maryam mai suna zainab hadin su na baiwa ne ga kuma kanwar abdul aisha kowa ya san ta ga yayar maryam nan aisha Aisha masu farin zamuta
Maryam
sanin yayan Abdul sunan shi da galke Sulaimanu ga yayan Maryam shi masu unan shi Sulaimanu
Maryam
hadin ga da alfanu
Maryam
yar gidan Abdul Maryam
Maryam
Amarya ma Maryam
Maryam
ga gaje hadin Allah
Maryam
masu ya sun kulle
Maryam
baba Abdul mumin dole na sashi yana murna
Maryam
ga wannan baiti gun baba nake so in zana
Maryam
baba Alhaji labarin jibrin ma amfana
Maryam
a gaida mahaifin Abdul mumin kyakkyawan ango
Maryam
masu ya sai murna
Maryam
maganar auren sunna
Maryam
amarya amarya ma
Maryam
tun maliye ne ango
Maryam
mai ramai hango jego
Maryam
amarya ba amarya da tunje maliye mai karfin jari
Maryam
halinki na manya ne kuma Maryam matar manya ce
Maryam amaryar maliya
Maryam amaryar maliya Masu ciki da baki sun kai ga saki sha'anin ki zama laulani
Maryam amaryar maliya
Ki adda gida ki hau sama
Masu ciki da baki sun kai ga saki sha'anin ki zama laulani Maryam amaryar maliya Ki adda gida ki hau sama Masu ciki da baki sun kai ga saki sha'anin ki zama laulani Maryam amaryar maliya
Ki adda gida ki hau sama
Maryam
murna har birnin ke buke kika korasa sarai gangari
Maryam amaryar maliya
wannan sai suna kuka kin dar musu Abdullah sun kabiyo kuma kin tare
ki zama laulafiya
to an gode amarya akwai riga alƙawarin ku zama laulafiya
Maryam amaryar maliya
ki adda gida ki hau sama Har sun fashe ra'ayin sun na tsauri sun saki
Maryam amaryar maliya
Maryam amaryar Abdul mumin da galke ilahu ku bai waye muke
ki sha'aninki zama laulafiya
ki sha'aninki amaryar maliya mu kuma sai mu yi fatan lafiya
Maryam amaryar maliya
ki adda gida ki hau sama
masu ciki da baki sun kai ka saki sha'aninki zama laulafiya
ka ba zar da maza ka hau sama ga ni gare ka sadauki maliya sauki lafiya
Maryam amaryar maliya
ki adda gida ki hau sama
masu ciki da baki sun kai ka saki sha'aninki zama laulafiya
Mama ga Amina mama maliya dole na zo na taya ki farin ciki
Maryam amaryar maliya
an yi auren Abdul mumin mama ki banni da yan bakin ciki
Maryam amaryar maliya
wa kar auren Abdul mumin da Hajji Amina kirare ne muke
ki sha'aninki zama laulafiya
Abdul mumin an ga Maryam Hajji Amina Thank you. sarauniyar mata
Maryama
Adam sarauniyar mata
Maryama Adam
gimbiyar mata Abdul Mumin angu shagalin aure
Maryama Adam gimbiyar mata
Amali angu mai da yar gata
Maryama
Adam gimbiyar mata Gabar mace ce aliki ba a cikin mata
Maryama Adam gimbiyar mata
Mai bari da hakika ba na karya ba
Maryama Adam gimbiyar
mata Abdul Mumin angu sansanar mata
Abdul Mumin angon Maryam
mai cika alƙawari ne alƙawari kuma ya cika shine angon
Abdul